Bayan matsalar rashin tsaro da al'umman arewa maso gabashin Najeriya ke fama da ita, sai gashi rashin samun ingantaccen rayuwa ma na yi wa al'umman shiyar arewa maso gabashin Najeriya barazana. Kamar yadda wasu daga cikin al'umma mazauna yankin Modire dake karamar hukumar Dole ta Kudu a jihar Adamawa suka sheda mana cewar Mallam Mai Anguwa Usman Modire shine dai mai anguwan da suke rayuwa cikin kunci a jihar Adamawan. Anguwar bata wuce kilomita 2 tsakaninta da fadar jiha ba, amma dai suna rayuwa cikin matsaki tare da wahala. Kamar yadda mai anguwan ya sheda min cewar
bamu da hanya a wannan anguwa, bamu da asibiti a wannan anguwa, ba wutan lantarki kwata-kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta, sannan bamu da police station, bamu da kuma sauran abubuwa na mu rayuwa, ba a kula da mu kwata-kwata a wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take. Ba abun da ake tsakakawa, ba mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu, kai dai akwai damuwa hanya kan bamu da ita kwata-kwata wannan hanya ta gwamnatocin nan, ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar ta mu ya duba tsakiyar da mana, in akai malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa, in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro.
Alhaji Abdulrazak Koronko mazauni ne shi ma a wannan yanki.
In damuna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin haula'i, sai dai kawai a ce Allah ya gyara, don ba wanda zaka samu takalmi a kafar sa, ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware, kowa sai ya nade. Wayansu ma wallahi in damuna nan yayi zoro akai ruwa, mata masu ciki da sauran wallahi abun tausayi bawan Allah, ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan, ma ba zan ce ma bakin gada ba, har zuwa cikin anguwan, ba inda zaka samu don wani sai ya shimfida katako wallahi kamin ne shi akonan tafiya gidansa, ruwa ne.
Masu injin tahuna ko ku ince masu injin surfe da na nika suna kokarin tattare nasu ya nasu su bar wannan yankin sakamakon rashin wutar lantarki. Hakan ta sanya na yi kokari na zanta da daya daga cikin masu injin surfe, wato Yusuf Muhammad, wanda ya sheda mana cewar
kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'an naka, to kai kuma hadin sanadarin da kazo ka tada wannan na'ura naka, to kai kuma ka siyo shi da tsada.
Ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku ina ku bar
wannan? Yau wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba an wannan.
To ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu? Honorable Abdullahi Adamu Furambe shine commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa, wanda yace
na tarar da ayyuka da dama waɗanda aka zubar da su ba a kammala su ba, sama da aiki wanda kauyuka wajen 140 da wani abu, wadanda duk wannan ayyuka ne an soma su ba a kammala ba, har ga Allah mun soma taba wasu daga cikin ayyuka din, wasu kuma bamu soma taba su ba. Kuma wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu, naje garin da kaina ma zamu iya kokarin mu, to ka san abun gwamnati yanda ka dauko shi wani sa'in ba haka zaka same shi ba, to mun samu tsaiko.
Wannan matsalar rashin ingantaccen rayuwar da yi da al'umman wannan yanki ke fama da ita a jihar Adamawa, a yanda yankin bai wuce kilomita 2 tsakanin da fadar jiha ba. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.